sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu rawu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Yau ran Litinin 13 ga watan Satumba na shekarar 2021. Sarfil Hashim Gumel ne tare da Ibrahim Salim Sigar da sauran abokan aiki ke kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. A cikin shirin za ku ji cewa a daidai lokacin da ƴan Najeriya ke murnar galabar da ake samu kan ƴan fashin daji ko menene makomar waɗanda aka samu. Haka kuma za a cewa kungiyar Amnesty International mai kare haƙƙin ɗan adam ta gano irin yadda ƴan ta'adda ke amfani da ƙananan yara a jamhuriyar Nijar. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman kan halin tsaro da ake ciki a arewacin Najeriya. Sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku, amma da farko sai an fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan abunne lafiya ga labaran. Yau Litini, Secretary General na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya kira ga kasashen duniya da su nuna goyon bayan su ga mutanen Afghanistan kuma su ba su gudummawar ɗaruruwan miliyoyin daloli don gudanar da ayyukan jinƙai na gaggawa waɗanda kuma za su ci kuɗi sosai a ƙasar. Mutanen Afghanistan na buƙatar tallafin gaggawa, a cewar Guterres ga wakilan kasashen duniya da suka taru a Geneva. Ya ƙara da cewa wannan taron ba wai kawai na abin da zamu baiwa mutanen Afghanistan bane, na abin da ya wajaba mu ba su ne. Majalisar Dinkin Duniya na kiran da a tara miliyan 606 don amfani da shi a ragowar wannan shekarar saboda samar da abinci, magunguna, matsugunai da dai sauran abubuwan bukata ga mutane miliyan 11 a Afghanistan. An sako ɗalibai kusan 70 da aka sace a arewacin Najeriya mako biyu da suka gabata, a cewar hukumomi a yau dinnan Litini. Gwamnan Zamfara Bello Mutawalle ya ce jami'an tsaro sun ceto ɗaliban na makarantar sakandare ta Jekaka Dawo, ya ce babu wani kuɗin fansa da aka bayar. Wasu ƴan bindiga ne dai ɗauke da muggan makamai suka sace su ranar 1 ga watan nan na Satumba, wanda ci gaba ne na hare-haren da ake kaiwa a Zamfara da suka sa gwamnati ta rufe dukkanin makarantu. Gidauniyar kula da yara ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce an kai irin waɗannan har-haren sau 10 a Najeriya cikin shekarar da ta gabata, da suka yi sanadin sace mutane wajen 1,436 da kuma mutuwar 16. Sakataren tsaron Amurka Leo Austin ya ce Amurka ta fi rashin fuskantar haɗari yanzu fiye da shekaru 20 da suka gabata. Da yake magana a wata hir da muryar Amurka kan zagayowar ranar da aka kai harin ta'addanci a Amurka a ranar 11 ga watan Satumbar shekara ta 2001, wanda ya hallaka mutane kusan 3,000, Austin ya ce ƙarfin tsaron Amurka da kuma na iya kai farmaki ya canza, kuma a tabakinsa ya ma ƙaru sosai. Austin ya ce Amurka za ta ci gaba da mai da hankali kan barazanar da ka bullo daga Afghanistan. To amma wannan ba zai dau hankalin Amurka daga barazanar da China ke yi ba. Da aka tambaye shi ko an yi kuskure wajen tsara yadda sojojin Amurka suka fice daga Afghanistan, sai Austin ya ce ba zai so yayi riga malam masallaci wajen bayanin abin da ya faru ba. Ya ce kamata yayi a yi cikakken nazarin abin da ya faru, ba ma a bangaren soji kawai ba, amma a ilahirin bangaren cibiyoyin tsaro. A halin da ake ciki kuma, jiya Lahadi gwamnatin Taliban ta kasar ta Afghanistan ta ce mata na iya ci gaba da neman ilimin jami'a da ma na bayan kammala jami'a a makarantun gwamnati da ma masu zaman kansu, muddin ba a cakuɗa mata da maza a azuzuwa da tsarin ginin jami'ar ba. Yayin da yake bayyana sabon tsarin bangaren ilimi a wani taron manema labarai a birnin Kabul, muƙaddashin ministan ilimin gwamnatin ta Taliban Abdul Baqi Haqqani ya kare tsarin na wawware ɗalibai bisa ga jinsinsu. Yana mai cewa cakuɗa mata da maza ya saba ma tanajin musulunci da ma al'adar Afghanistan. Ministan ya ce malamai mata ne kadai za a bari su koyar da mata, kuma ba za a samu ƙarancin mata malamai ba. To amma idan ya zama lalura za a bar maza su koyar da mata ta hanyar da ba za ta saba ma shari'ar musulunci ba. An kammala shirin cilla kumbun SpaceX dauke da mutane 4 zuwa sararin Subhana ranar Laraba, inda za ta yi kwanaki 3, wanda zai zama karon farko da kumbo zai zagaye falaki dauke da mutane masu zaman kansu, yayin da kamfanin na Elon Musk ke shiga bangaren yawon bude ido na sararin Subhana. Bulaguro mai lakabin Inspiration 4 shine cikamakin rubobin zuwa falaki da attajirai irin su Richard Branson da Jeff Bezos suka yi a lokacin bazarar sama a kumbunan su na Virgin Galactic da Blue Origin yan kwanaki tsakani a watan Yuli. Attajirin nan na Amurka mai suna Jared Isaacman dan shekaru 38 mai kamfanin nan na Shifo Payment na tura kudin biya shine ya cetan kumbar na SpaceX shi ma da dan matukin jirgi ne. A ƙarshe hukumomi a Shanghai da yankunan da ke daura da gabar ruwa a kasar China sun soke zirga-zirgar jiragen sama sun kuma rufe makarantu da zirga-zirgar jiragen ƙasa yayin da mummunar ruguguwar nan mai lakabin Changtu ke dosar China bayan da ta sa Taiwan ta yi cabal-cabal da ruwa ko da yake ba ta yi barna sosai ba a can. Guguwar mai gudun kilomita 170 a sa'a guda ta mara guke nan daga mai matukar karfi zuwa mai karfi daga yammacin jiya Lahadi kuma ana kyautata zaton karfinta zai ci gaba da raguwa a cewar hukumomi a birnin na Shanghai a shafin su na yanar gizo. To amma duk da haka ana ganin za ta zo da iska mai karfi da ruwan sama kamar da bakin kwarya a yankunan da ke kusa da gaba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A Najeriya daidai lokacin da jama'a ke murnar galabar da ake ganin mayakan kasar na samu kan yan fashin daji. Wani batu da ke tayar da hankulan wasu mutane shine menene makomar mutanen da barayin ke garkuwa da su a cikin daji. Daga Kebbi, Muhammad Nasir ya duba mana wannan batu.
A kasaran bayanan da ke fitowa daga wuraren da mayakan Najeriya ke fitattakar yan fashin daji suna nuna ana samun galaba akan barayin abinda ya sama suke saukar da haushi ga makwabtan inda ake arangama da su. Duk da wannan yanayin da suke ciki akwai mutane da yawa a hannunsu waɗanda suka yi garkuwa da su ciki har da yaran makarantun da aka kama waɗanda suka yi saura ba a saki ba. Wannan fafatawar ta sa wasu daga cikin iyayen yaran makaranta da ke hannun yan fashin suka ƙara tsantar kansu cikin tashin hankali da fargaba. Aminu Dakin Gari na ɗaya daga cikin iyayen yaran makarantar birnin Yauri a jihar Kebbi da suka kwashe kusan wata uku hannun masu garkuwa da mutane.
A ce yaro kwana 87 baya hannun iyayen shi. Wace irin gwamnati gare mu, wace irin malalacin gwamnati a gare mu Najeriya. Akwai wasu daga cikin iyayen yaran yanzu haka Allah ya kaddara yau akan su da jiya wannan baki ciki. Akwai wanda suke basu da isasshen lafiya, akwai su hawan jini ya kama su. Kasu manta gwamnati APC ta tauna akan matsalar tsaron da gwamnati PDP ta kasa bayarwa. Sannan mutumin da ya sha magana ya ce ba ya son kusuli a bashi mutane sha da yawan ga military operation da akwai. Abinda muke gudu kada a zo wajen harbe-harben da ake yi abin ya shafi ayyan mu. Ba dai tausayin mu na farko ba, yanzu kuma a tuwa karan mu na wani bakin ciki. Don duk wanda ɗana yake tunani yau gobe shi dawo aka ce an waye gari babu shi. Wallahi an sa cikin hukuma, an sa cikin wani yanayin da Allah ɗaya san abin da zai kasance.
Labarin sa ko ɗaliban da aka sace a garin Kaya na Maradun a jihar Zamfara abu ne da kan iya saka fata ta sako sauran yaran da ke hannu waɗanda a cewar wani daga cikin ƴaƴan yaran Yauri Musa Suleiman Otuno rashin gata ne yasa ake taya musu alƙawarin bogi.
Wannan jiha din ga ta rabu wata rana suke cewa haƙƙin su ne kuma alƙawari zai karɓo su ba abin da ya faru kuma yaran da yana ganin duk gata suna da shi nan ne muke da wannan jihar Kebbi wanda yake shine chairman na APC Governor Solo nan ne muke da ministan shari'a nan ne muke da wani kwararren sanata tsohon gwamna Aliyu kuma dukkan su babu wanda bai magana ba kan wannan yaran insha Allah za a ga su bari su tun babban sallah har yau ba abin da ya faru wallahi da a ce akwai dan shugaban kasa a ciki wadanne daga cikin minista ko dai daga cikin senator wallahi da wannan bayanin abin tarihi.
Na tuntubi mashawarcin gwamnan Kebbi a haujin tsaro Manjogar Barado kamar mai ritaya wanda shine ke ganawa da iyayen yaran a lokacin baya amma dai bai karba dukkan kiran da nayi masa ba. Na kuma tuntubi wani masani kan harkar sasanta rikita da wanzar da zaman lafiya Nuruddin Bodenga akan ya suke kallon makomar waɗanda aka yi garkuwa da su a wannan lokaci da ake fafatawa da masu garkuwar.
Wanda suke aikin sun san ka'idodin da aka koyar da su akwai rules of engagement akwai abubuwa na kiyaye haƙƙin bil'adama duk an su san da wannan ai su da za su shiga neman su sun riga sun san da wannan cewa akwai record na mutanen da aka kama musamman na 'yan makaranta babu na sauran mutanen gari akwai na makaranta Allah ya rabe da aka ji wannan za a samu maslaha.
Wannan dai yana zuwa ne lokacin da wasu al'ummomi a Sokoto ke ci gaba da zaman zulumi na iya fuskantar hare-haren ta'addanci sanadiyar wata takarda da suka samu rubuce cewa su kwana da kari za a kawo musu hari. Duk da yake rundunar 'yan sanda ta ce tana kan bincike akan sayyancin wannan takardar da kuma ɗaukar matakan da suka kamata. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Nigeria.
A gaida Muhammad Nasir, wani rahoton kungiyar kare haƙƙin dan adam ta ƙasa da ƙasa Amnesty International ya ayyana cewa matsalar ta'addanci da ake fama da ita a yankin Talibari ta yi sanadin mutuwar yara ƙanana da dama, yayin da ɗaya bangaren kungiyar ta ce kungiyoyin ta'addanci na amfani da yara ƙanana a aika-aika da suke tafka a wannan yanki mai makwabtaka da ƙasashen Mali da Burkina Faso. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Rahoton wanda aka wallafa a yau Litinin 13 ga watan Satumba na 2021 ya ambato mataimakin daraktan Amnesty Matt Wells, yana cewa binciken kungiyar ya gano wani rukunin yara ƙanana da ya tasa cikin yanayin kashe-kashe da barnar dukiyoyi a jihar Talibari, inda kungiyar IS a yankin Sahara ke kai farmaki ba ƙaƙƙautawa a makarantu tare da ƙona rumbunan abinci, yayin da a ɗaya ɓangare suke shigar da yara ƙanana a sahun mayakansu. A cewar shugaban kungiyar kare haƙƙin yara ƙanana CONAF Niger, Ganda Saleh, ba wata tantama a game da waɗannan bayanai.
Ba ƙarya bane Amnesty ta hodi, duk abin da ta hodi gaskiya ne. An kashe yara, kuma har yanzu yara ma sun shiga wannan aikin ashiya. Abu ne da majalisar duniya bai yarda da shi ba. Suna tilas yara suna ɗaukar makami.
Haɗin kan da irin waɗannan yara da mata ke baiwa ƙungiyoyin ta'addanci, musamman reshen ƙungiyar Al-Qa'ida a yankin Sahara Jesin, ya ƙara rikita al'amura, musamman a gundumar Torodi, iyakar jihar Talibari da Burkina Faso, inda ƙungiyar ta ja ra'ayin matasa 'yan shekaru 15 zuwa 17 da haihuwa. Mataimakiyar shugabar kungiyar SOS Five Hajiya Halima Shido na cewa buri ya yi kama da mutum.
Tabbas da yara da mata ana amfani da su don su ba da labari, su yi rahoto, kuma hallo wani bi don su shiga cikin fage. Za a koya musu yadda za su yi ka shaye-shayen taba, yadda za su yi shaye-shayen kwaya, sannan a sa su cikin fagen yaki.
Mutane 544 ne aka kesa cewa 'yan ta'adda sun hallaka a yankin Talibari daga ranar 1 ga watan Janairu zuwa 29 ga watan Yulin 2021, cikin su har da yara akalla 60, wanda a cewar Amnesty, kungiyar IS a yankin Sahara ce ta fi irin wannan aika-aika. Rahoton ya zo da bayanan wasu yaran da aka hallaka abokansu a kan idanunsu, abinda ke fayyace halin kuncin da matsalar tsaro ta jefa yara cikinsa.
Matasa dai su ne masu gina ƙasa, duk in aka samu matasa cikin wannan hali kenan, a gaskiya ƙasa ana mai da yanayin ta baya. Uwaye a waye musu kai, sannan su kuma su kwatanta ma ɗiyansu. In ka huta, ina za ka da wa za ka yi kakani, za ka yi ka sai irin zaman da za ka yi.
Tunda masu iko sun ji ina tambayar suna ɗauko matakai, to shine ya dace.
Yawaitar hare-hare a kan makarantun boko a yankin Talibari ya hana wa yara 31,000 zuwa makaranta a bana, inda bayanai ke nunin ƙaruwar yara 10,000 idan aka kwatanta da bara. Dalili kenan Amnesty International ta yi kiran gwamnatin Nijar da masu hannu da shuni su gaggauta ɗaukar matakan kyautata makomar yara ƙanana. A ƙarshen makon jiya, shugaban ƙasar Nijar Mohamed Bazoum ya gudanar da rangadi a jihar Talibari domin ƙara tantance zahirin matsalolin da aka shiga a wannan yanki mai fama da hare-haren 'yan bindiga. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sulaiman Barma. To, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan.
Ma tu me jeje ma kaba
lokaci ne sani Shaibu Malumfashi zai shigo da rahoto na musamman.
Yanzu an shiga mako na biyu da rundunonin tsaron Najeriya suka fara fafatawa da ƴan bindiga mahara dake cikin dazuka a daba daban-daban na jihar Zamfara, inda suke ta lugudan wata ta jiragen sama da kuma motocin yaki. Babban hafsan sojojin Najeriya Lieutenant General Faruk Yahaya, wanda takaice ya yi jawabi ga manema labarai a Abuja, yana cewa
we have started going already and there are many of them have been sent to God to go and answer for their crimes. We continue to do that.
Mun halaka ƴan bindiga da dama a cikin daba da kuma dazukan da ke cikin jihar Zamfara, kuma tuni mun aika da su barzahu inda suke fuskantar sakamakon munanan ayyukan da suka aikata. Wannan nasara da sojoji suka samu ya sanya wasu sun tsere zuwa wasu garuruwa da kuma ƙauyuka da ke can, wanda a da kafin ɗaukan wannan matakin soja a kansu ba abin da ya sha musu kai da waɗancan wurare. To amma yanzu suna kai musu hari akai akai. Kamar yadda wannan suka yi man bayani waɗanda na sufita sunan su sabili da dalilan tsaro.
Dukkan local government.
Eh,
akwai wani gari da aka ce Nasarawa Bulkuli da Gwashi kuma.
Eh,
abin da ka faru a turan da aka sabu dokan ana waya da aka ɗauki service. To washe gari rana Asabar da Marici haka. Wallahi bakan daji suka shiga garin suka ɗauki matan sarkin garin su uku da ɗayan shi ƙanana haka da wasu haka mata kuma da wani makwabcin shi haka shi fa da iyalin sun je da shi. Kuma kwatsam gargadi haka jiya sai ga sun ɓarayi sun shiga ga wani gari ake ce Gwashi. Kusan sun tada garin ake cewa. So abin da ka faru kuma haka babu service har yanzu ba su samu gwamnati ta san da abin da halin da suke ciki ba.
Kaga kamar yanzu ba su taɓa shigowa na sabu ko da sai dissa saboda can an koro su ta can sun ga ba wasu masu yaƙa.
Suka yi mutum nawa ne suka tsira?
To mutum uku sun ka dawo, akwai ita Amure ita matar sarkin Rafidin da wani karamin yaro, sannan akwai wani makocin su Malam Lawli ma ya dawo. Ya ta ce umma dai ubanmu dai sai
kusan sati guda kenan yanzu sun muku mun so maganin su ɗan ta'addan jama'a din dangaro nan sun Kaduna. A yanzu muna ganin su da yawa a bangaren Marabar Rido da Gilesan wajen kasuwar magani. Sun sai ka ji labarin an yi asa ko an kwashe mutane. Muna ganin jama'a ne da suke gurowa daga can gefen suna dangarowa nan. Akwai mutane da na sani yanzu a gefen Marabar Rido can baya da wani ƙauyen Agui da bangaren Sabon Gida duk suna gudowa yanzu suna shigowa cikin gari. Akwai wani mutane bayan Firgin suna gudowa suna dawowa gari don abin ya dame su. Kin samu tiro an gwamnati don Allah task force din nan da suke amfani da shi sai a bala su nan duka ma sai a hada hannu ga baki daya sai a musu zobe.
Gefe guda kuma rundunar ƴan sanda ta Najeriya ta sami nasarar kamo a waɗanda suka sace mahaifin tsohon gwamnan jihar Filato Fadare. Kwamishinan ƴan sanda na birnin tarayya Abuja ya gabatar da waɗanda aka kama gaban ƴan jaridu, inda kowannen su ya amsa laifin da ake tuhumar su da shi. Na farko dai ya ce,
"Who recruited you to commit the crime?"
Wa ya sa ku aikata wannan laifi? Sunan ka da yanda kake zaune?
I am Sunday Ibrahim from Plateau State, Bokkos local government, lived at Horop. Mr. Jotaram Busensa, the reason he gave to me that his son, Joshua, was one time governor for 8 years, and secondly, was one time senator for 8 years, then the youth are unemployed, so we should keep nine years.
Sunana Sunday Ibrahim daga karamar hukumar mulki ta Bokkos a jihar Filato. Mr. Jotaram shi ne ya ba mu wannan aiki. Ya ce Fadare ɗansa ya yi gwamnan Filato shekaru takwas, ya yi sanata shekara takwas, amma wani namu na Bokkos duk matasa na zaman kashe wando babu wani aikin yi, saboda haka a kamo shi a zo a samu kuɗin fansa. An kuma tambaye shi,
"How many of you participated in the kidnap?"
Kuna kuwa sace Fadare ya ce, "Mu takwas ne a nan, kuma akwai wasu Fulani wanda ban san ko ina suke ba da aka hada mu muka aiki tare, kuma kwana takwas Fadare ya a hannunmu, kuma Abubakar shi ne yake kula da shi." Nan da ke shi ma ya amsa laifinsa.
"Abubakar Sandor, is it the one that cooked for him?"
"Eh, ni ne na dawa mince."
"Which food did you give papa?"
"Shinkafa ne da wake."
"Mangud shi ne wanda ya kashe Fadare."
"Mangud, who killed Fadare after the ransom was collected?"
"Mangud, wa ya kashe Fadare bayan kun anshi kuɗin fansa?"
"That was the one, sir."
"What kind of weapon did you use in killing him?"
"This type of weapon, sir, is by Jethro Tusen."
"Ba Angus ya ce ni na kashe shi kuma na yi amfani ne da bindigar da shi Jethro ya ba mu na nemi sanin to me wani dalili ya sa za a kashe shi to amma da ya matsa shine na aikata haka shi ma Mr. Jethro an kira shi ya kuma amsa laifinsa.
Actually, I was the one who asked all of you to forgive me. I gave the job to these children and they went and messed up. My mission was not for them to kill him after collecting ransom. So it has happened. We were asked the police to forgive, the family to forgive.
Baba Shaka, ni ne ba da wannan aiki sai a yafe mani. Na ba su aikin ba da nufin su kashe shi ba amma yara sun wuce ka'ida. Saboda haka ina roƙon rundunar ƴan sanda da iyalan dare ta kai mana hakuri. A yafe mana. Wani abin mamaki shine duk inda kaga an je har cikin gida ko gari an sace wani. Tabbas idan aka bai diddigi sai kaga cewa akwai wani informer wanda yake kusa ko cikin makota ko aminai wanda zai bada sunan mutum da kuma irin abubuwan da ya mallaka ko ko irin abubuwan da za a samu an sace shi. Kamar da yadda shi wannan yaro abin nan zazzo wanda ya bayyana ƴan sanda a lokacin dubuta shi kamar cewa shi ya hada baki da wasu dan a zo a sace shi shi da yarsa sabili da tana bin shi bashin miliyan 1,400 wanda bai da halin biyan su. Saka da fara fa amma dubu ta cika asiri ya tono ga bayanin sa.
Sunanka Abubakar Ali kai mutumin ina ne?
Zaria ina zaune a anguwan Magon.
Me kai aka maka?
Na yi da riya ya tani.
Kai ne ka sa kake da nake dinta kenan.
Eh ni tana bi na kudi miliyan 1,400.
Kai kuke da ita?
Da mamanta da babana su ne suke uwa ɗaya uba ɗaya.
Ina ka dauke daga kai ta?
Can kusa da Galadima. Ba ai magana kudi ba saboda wa'inda na hada ta da su ta gode a hannun
su. Sun kira sun ce awa da miliyan 30.
To ai shine na ce ma wan tsaya ba musanta ba wanda na hada ta da su shine na ce ma da wanda aka sa ya tsare
me yasa ba za ka biya ta kudin su ba kake so a je a halaka ta
wallahi ba ni da su ne kuma ba na ce a halaka ta bane a ni nufi na ai ba za ta fahimci me aka yi ba tunda tare aka kama mu da
ita za su je su kashe ta
haka suka ce a ba kashe ne za su yi ba kawai dai plan ne.
Idan ba ku manta ba a can jihar Nijama an sace wani komishina wanda yake tuni Allah ya tsira da shi ya dawo gida. Labarin da ya bada yana da banta ajibi.
Wayannan mutanen da suke wannan ba su san sunan karkaran nan ba an ji su ne zamba baya an biya su
inna lillahi
ni kowani wata gwamna na bani miliyan 200 an ce idan na ba su kasa da miliyan 200 to halaka ne an ja musu hutun gidan yanda yake amma da wanda yayi haka da kudin wallahi na yabi musu haka ba da
informa dai su ne masu kai tsegumi da bayanai na sirri ga mahara a cikin daji. Shin ko yaya aikin informa ke shafan ayyukan 'yan sanda? Kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina SP Gambo Isa ya amsa mana wannan fatawa.
Babban kira shine gaskiya tsakani da Allah informa wanda suke bawa barayi labari suke taimaka musu da kayan masarufi da man fetur da waɗanda suke zuwa su shiga daji su fito musu da dabbobi su ga su siyar musu sun fi ma waɗannan barayi illa sun fi su ta'addanci domin idan babu waɗanda suke taimaka musu ka duba dai wannan yaro wanda aka kama zai shiga da harsashi har guda 113 kuma har mun kama mata ma waɗanda suke ɗaukan waɗannan makamai ko su je karbo kudin fansa da kuma yanzu yakin da muke yi a ƴan sanda sojoji civil defense SS akwai operation kala-kala da ake ta yi a cikin wannan daji waɗannan mutane an takure su sun shiga cikin tsaka mai wuya gudu suke yi suna ta sakin mutanen da suke garkuwa da su wasu daga cikin suna fitowa mutanen gari suna ganin su suna kama su suna aiko mana da su kaman wannan yaron da aka kama an gane shi an ga hotonsa a cikin daji rataye da bindiga yake fursabin kuma yanzu gashi an ganshi na yawo a cikin saboda haka kiran da zan yi ga mutane shine lalle a sa ido a ga shin su wane ne suke fitowa daga cikin dajin nan duk wani wanda aka san cewa an ganshi ba a yadda da shi ba ana zargin sa to mutane su guji daukar doka a hannunsu lalle a sanar da jami'an tsaro domin a dauki matakin da ya dace.
Sani Shahab Malumfashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida Sani Shahab Malumfashi yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Wagar 'yan wasan kwallon kafar mata na wasu kasashen nahiyar Afirka sun koma sauka a birnin Ikon Najeriya domin fafata gasar cin kofin uwar gidan shugaban kasar Najeriya Aisha Buhari da za a soma fafatawa a ranar Laraba. Tuni dai da tawagar Black Queens na kasar Ghana suka jira tare kuma da 'yan wasan kasar Mali da Morocco a yayin da masu masaukin baki wato Najeriya su ma tuni suka isa a birnin na Eko dake kudu maso yammacin Najeriya masu shirya gasar da sun bada sanarwa a jiya Lahadi cewa dukkanin wasannin gasar shida za a fafata su ne a dandalin wasanni na Mobolaji Johnson dake Onikan Najeriya da Morocco da Mali na a rukunin A na gasar yayin da rukunin B yake da kasashen Ghana, Kamaru da Afrika ta Kudu. A wani labarin kuma hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta bayyana amincewa da gasar kwallon kafar mata ta Aisha Buhari a hukumance. A zaman kuma ɗaya daga cikin wasannin da za a bada makin darajar kasashe a jadawalin mafifitan kasashe a fagen kwallon kafa. Hukumar kwallon kafar Najeriya NFF a cikin wata sanarwa ta ce hukumar ta FIFA ta karba amincewa da gasar ne bisa tanadin kashi na 7 na dokokinta. Akan haka dukkan sharuɗa da dokoki za su yi aiki a gasar. A nahiyar Turai kuma a gobe Talata ne za a soma fafata babbar gasar kwallon kafa ta cin kofin zakarun Turai ta wannan shekara. Kamar kullun dai kungiyoyi 32 ne daga sassa daban-daban na nahiyar Turai za su fafata daga yanzu har zuwa karshen kakar wasanni inda za a fitar da zakara. Tuni an karkasa kungiyoyin zuwa rukuni 8 inda kowace kungiya da ke cikin rukuni za ta kara da ƴar uwarta har sau biyu gida da waje. Zakarun gasar wato Chelsea ta fada ne a rukunin H tare da kungiyoyin Juventus, Malmo da Zenit. Yayin da kuma Chelsea din na cikin waɗanda za su bude gasar a gobe Talata inda za ta karbi bakuncin Zenit a wasan su na farko a goben. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka Abuja, Nigeria.
A gaida na Sanyin na. Da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice.
Yau Litinin, Sakatare Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga ƙasashen duniya da su nuna goyon bayansu ga mutanen Afghanistan kuma su ba su gudummawar ɗaruruwan miliyoyin daloli don gudanar da ayyukan jinƙai na gaggawa waɗanda kuma za su ci kuɗi sosai a ƙasar. Mutanen Afghanistan na buƙatar tallafin gaggawa a cewar Guterres ga wakilan ƙasashen duniya da suka taru a Geneva. Ya ƙara da cewa wannan taron ba wai kawai na abin da zamu baiwa mutanen Afghanistan bane, na abin da ya wajaba mu ba su ne. Majalisar Ɗinkin Duniya na kiran da a tara miliyan 606 don amfani da shi a ragowar wannan shekarar saboda samar da abinci, magunguna, matsugunai da dai sauran abubuwan bukata ga mutane miliyan 11 a Afghanistan. An sako ɗalibai kusan 70 da aka sace a arewacin Najeriya mako biyu da suka gabata. A cewar hukumomi a yau dinnan Litini, gwamnan Zamfara Bello Mutawalle ya ce jami'an tsaro sun ceto ɗaliban na makarantar sakandare ta Jekaka Dawo. Ya ce babu wani kuɗin fansa da aka bayar. Wasu ƴan bindiga ne dai ɗauke da muggan makamai suka sace su ranar 1 ga watan nan na Satumba, wanda ci gaba ne na hare-haren da ake kaiwa a Zamfara da suka sa gwamnati ta rufe dukkanin makarantu. Gidauniyar kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an kai irin waɗannan har-haren sau 10 a Najeriya cikin shekarar da ta gabata, da suka yi sanadin sace mutane wajen 1,436 da kuma mutuwar 16. Sakataren tsaron Amurka Leo Austin ya ce Amurka ta ku rashin fuskantar haɗari yanzu fiye da shekaru 20 da suka gabata. Da yake magana a wata hir da muryar Amurka kan zagayowar ranar da aka kai harin ta'addanci a Amurka a ranar 11 ga watan Satumbar shekara ta 2001 wanda ya hallaka mutane kusan 3,000, Austin ya ce karfin tsaron Amurka da kuma na iya kai farmaki ya canza kuma a tabakinsa ya ma ƙaru sosai. Austin ya ce Amurka za ta ci gaba da maida hankali kan barazanar da ka bullo daga Afghanistan. To amma wannan ba zai dau hankalin Amurka daga barazanar da China ke yi ba.
Masu raro baki ɗaya abin da ya sauwa kenan a jerin shirye-shiryen mu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku jo su abokan aiki dauke da wani sabon shirin. Yanzu Amara da Ibrahim Kamal su garba da ita na gabatar da shirin da kuma Julie Lars Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Nisar Phil Hashin Gumil ke cewa mu huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum. We'll be right back.